Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Laraba ta ƙarshe a watan Yuli, da fatan an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
To alheri, Attorney General Amurka William Barr ya kare matakin aikawa da daruruwan ma'aikatan tarayya zuwa Portland na jihar Oregon da wasu wurare domin shawo kan zanga-zanga da tashin hankali, yayin da 'yan adawan Democrats suke zargin sa da cin zarafin bil'adama. Hukumar bada lamuni ta IMF ta amince da ba Afirka ta Kudu rance dala biliyan 4 da miliyan 300 ta yaki annobar coronavirus. Kana majiyoyi a kasashen Libya da Somalia sun ce Turkiya ta tura da sojojin haya zuwa Libya daga Somalia domin su fafata da sojojin gabashin Libya karkashin jagoranci Commander Khalifa Haftar.
Kanan labaran kenan. Kotu ta ba da umarnin sako tsohon shugaban kwamitin gyara fenco Abdulrashid Maina bayan ya shafe sama da watanni 9 a tsare. A jihar Plateau kuma hukumomi sun buƙaci ma'aikatan jinya su yi gwajin cutar corona bayan ma'aikata da dama sun kamu da cutar.
Wannan cutar tana yaduwa ne a cikin mutane, ba kaman da ake kawowa daga wasu wurare ba, yanzu tana yaduwa ne a cikin al'umma.
Muna kuma da rahoto kan harkokin siyasa a ƙasar Ghana, inda wata mace ta shiga tarihi. Sai kuma shirin baki shi kan yanka wuya da yau ya haska fitila kan rikicin ƙasar Mali.
Suna ganin cewa kamar a raba iko wannan shi ne daidai. Alhali kuma kowa ya san da cewa al'umma ƙasa ita take ba da iko. Lallai Allah yake ba da iko, amma al'umma ƙasa ita take ba da iko.
Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Attorney General Amurka William Barr ya kare matakin aikawa da daruruwan ma'aikatan tarayya zuwa Portland na jihar Oregon da wasu wurare domin shawo kan zanga-zanga da tashin hankali, yayin da 'yan adawan Democrats suke zargin sa da cin zarafin bil'adama ga masu zanga-zangar lumana. Wannan ne karin farko da Barr ya bayyana gaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai da Democrat ke da rinjayi a matsayin sa na Attorney General, inda 'yan Democrat din suka zarge shi bisa wannan mataki da ya dauka a Portland domin taimakawa yunkurin shugaba Donald Trump na sake zabensa a watan Nuwamba. William Barr ya bada bahasin sa'o'i 5 a cikin matsi a ɗakin sauraren bahasi da ya cika makil da jama'a, inda 'yan Democrat suka bayyana matuƙar fushinsu ga wannan mataki. Kana su ma 'yan Republican suka nuna damuwansu game da yanda ake hana Barr damar bada bayani. Ba ya ce mutuwar George Floyd a hannun farar fata 'yan sanda a ƙarshen watan Mayu a Minneapolis babban abin damuwa ne, lamarin da ya sanadiyyar sake duban alaƙar jami'an tsaro farar fata da baƙar fatan Amurka a cikin ƙasar. Amma ya ce zanga-zangar ta Portland da wasu wuraren ba su da wata alaƙa da mutuwar Floyd. Hukumar bada lamuni ta IMF ta amince da ba Afirka ta Kudu rancen dala biliyan 4 da miliyan 300 ta yaki annobar coronavirus. Kasar Afirka ta Kudu da tafi kowace kasa ci gaba a nahiyar Afirka tana fuskantar durƙushewar tattalin arziki, yayin da kasar ke fama da yawan masu ɗauke da cutar coronavirus da suka kai 452,500, lamarin da ya kai ta ga zama kasa ta 5 a faɗin duniya da tafi kowa yawan masu cutar. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanar da taimakon gaggawa na dala miliyan 100 ga kasashe 10 masu fama da matsaloli a Afirka da Gabas ta Tsakiya da kuma wasu kasashen kudancin Amurka. Tuni a cikin wannan shekara ofishin ya ware dala miliyan 225 ga kasashe 20, abinda ba a taba gani ba. Za a baiwa kasar Yamal taimakon dala miliyan 35 da hukumar ta ce tana da tsananin bukata fiye da kowa a duniya. Wasu kasashe da za su amfana da waɗannan kuɗaɗen kuwa sun haɗa ne da Argentina da Colombia da Mozambique da Nigeria da kuma Pakistan. Majiyoyi a kasashen Libya da Somalia sun ce Turkiya ta tura sojojin haya zuwa Libya daga Somalia domin su fafata da sojojin gabashin Libya karkashin jagoranci Commander Khalifa Haftar. Daraktan ayyukan jarida na sojojin Libya Kanar Khalid Majub ya faɗa wa talabijin Larabawa a makon da ya gabata cewa Turkiya ta aike da dubban sojojin haya su yi yaƙi tare da wata ƙungiyar 'yan bindiga da ke Libya domin su kwace ikon garin Sirte mai muhimmanci, sai dai ba iya gano ko an tura sojojin hayar Somaliyan ne su shiga sahun gaba ba. Gwamnatin yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a Libya karkashin jagorancin Prime Minister Fayez al-Sarraj. tana shi takobin sake kwato birnin mai tashar jirgin ruwa daga rundunar LNA ta Khalifa Haftar. A gefe guda kuma shafin yanar gizo na Somali Guardian ya bada rahoto a ƙarshen mako cewa bancin Turkiya da Qatar da suka jibge ko kuma suna niyan jibge dubun-dubatar mayaka a Libya, wasu a cikinsu an dauke su ne su yi aiki a matsayin sojojin Qatar. An kafa hotuna da bidiyo na mutanen da ake zaton sojojin hayan ne a shafukan yanar gizo na kafafen labaran Larabawa da dama. Turkiya ta kafa tangayen sojoji da dama a Somalia. Turkiya da kasar Qatar sun horar da sojojin Somalia da jami'an tattara bayanan sirri a cewar kafar yada labaran Larabawa.
Nisa nan gaba kadan Baba zai sake shigowa da karin labarai, amma kafin nan bari mu leka Najeriya, inda kotu ta bada umarnin sako tsohon shugaban kwamitin pensho Abdulrashid Maina bayan ya shafa wata tara a tsare. Da yake tabbatar da haka, Barista Mazi Afan Osegwe, ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Maina, ya bayyana wa muryar Amurka cewa an sako shi ne bayan kammala cik ka'idojin samun yanci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana.
Ranar 26 ga watan Nuwamba na bara, kotun tarayya da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Okon Abang ta bayar da belin Abdulrashid Maina, amma rashin cika sharuɗin bayar da shi beli suka sa aka ci gaba da tsare shi a kurkuku. Kafin daga bisani lauyoyinsa suka roƙi a sassauta sharuɗin belin, inda alƙali ya rage yawan sanatoci da za su karɓi belin Maina zuwa guda ɗaya. Barista Mazi Afam Asigwe yana ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Abdulrashid Maina.
I was only able to meet this condition when Senator Ali Ndume, who represents his constituency in Borno State, agreed to stand surety for him.
Mazi Afam ya ce ba a cika sharuɗan bada belinsa ba sai da Sanata Muhammad Alin Dume, mai wakiltan yankin da Abdulrashid Maina ya fito, ya tsaya masa, sannan aka bada belinsa a ranar Juma'a, amma ba a sako shi ba sai da aka cika wasu takaddu wajen bin wasu hanyoyi da ka'idojin aiki. Yanzu haka Abdulrashid Maina yana cikin iyalansa a zaune. To menene mataki na gaba a wannan shari'a? Ga Mazi Afam Asigwe.
The trial is not over, as it's going to continue with the trial when the court resumes from its annual vacation in late September.
Mazi ya ce za a ci gaba da shari'a idan kotu ta gama hutu a watan Satumba. A ranar 25 ga watan Oktoba na bara ne EFCC ta gurfanar da Abdulrashid Maina tare da ɗansa Faisal da wani kamfani mai suna Common Input Property and Investment Limited a Turanci, a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Okon Abang, da yake fuskantar tuhumar cin hanci, rashawa da yin sama da faɗi da biliyoyin naira. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Suwa gaida Madina. Kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makere da ci gaban labaran duniya.
Amurka da ƙasar Australia sun faɗa a jiya Talata cewa za su faɗi da ƙawancensu na soja, yayin da tankiya ke ƙaruwa da China, abinda ya ƙara ƙarfafa alaƙa da ƙawayensu. A ci gaba da tattaunawar shekara a Washington duk da batun annobar coronavirus, an tabbatarwa ministocin harkokin waje da na tsaro da ƙasar Australia yin aiki tare da kuma gudunmuwa wurin tunkaran ayyukan China da gwamnatin shugaba Donald Trump za ta bayar. Amurka na sanye da barazana da ku da sauran duniya ke fuskanta, amma Amurka tana tare da ku a wannan ƙawance da babu abin da zai lalata shi, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministocin Australia. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya yaba wa shigar jiragen ruwan yakin Australia a cikin atisayin jiragen ruwan sojin Amurka da na Japan a makon da ya gabata a kan tekun Philippine. A ƙarshe, wasu 'yan bindiga da ake zaton sun fito ne daga yankin ma'aikatan gwamnati na Greater Pibo a Sudan ta Kudu, sun kai samami da safiyar ranar Litinin a wani ƙauyen da ke lardin Bo, suka kashe akalla mutum 17 a cewar shaidun gani da ido da kuma hukumomi. Wannan shine hari na baya a cikin jerin munanan rikicin unguwanni a faɗin yankin. Choti Maka, mai shekaru 8 da ke samun lafiya a asibitin jihar Bo daga raunin wuka a baya da kirjinsa, ya ce wasu mutane masu yawan gaske ne saye da rigunan sojoji da makamai suka kai samami a ƙauyen Makolkwe shekaran jiya Litinin da rana. Akur Aling, mai shekaru 27, da ta karya a kafa a lokacin harin. Ta ce maharan sun kashe mahaifin mijinta, kada suka sace jinjirinta mai watanni 14 a duniya. Wasu jami'an tsaro ƴan kalilan da matasan yankin sun fara farautar maharan, inji mai magana da yawun ƴan sandan jihar Jonglei, Manjo Daniel To. Ministan harkokin cikin gida a Sudan, Al-Tarif Idris, ya faɗa a ranar Litinin a birnin Khartoum cewa gwamnati za ta tura rundunar tsaro na haɗin gwiwar sojoji da 'yan sandan Sudan da kuma ƙananan sojoji domin taimakawa yankin.
To, a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa Najeriya. Gwamnatin jihar Plateau ta ce a yanzu jihar na da wuraren gwajin cutar corona guda uku wanda a kullum ke gwada mutane 485. A wata ganawa da manema labarai, sakataren gwamnatin jihar Professor Danladi Atu ya ce a yanzu cutar corona na yaduwa ne a tsakanin al'ummar jihar, shine ya sanya gwamnati ta umarci daukacin ma'aikatanta su je yin gwaji. Ga bayanin da ya yi wa wakiliyarmu Zainab Babaji.
Wannan cutar tana yaduwa ne a cikin mu, ba kaman da ake kawowa daga wasu wurare ba, yanzu tana yaduwa ne a cikin al'umma. Saboda haka jama'a su yi hankali da dokokin hudawa a cikin wannan zamanin da ka samu kanmu. Na biyu, ita gwamnati ta yi la'akari da gwaji, cewa gwaji ita ce muhimmin abun domin shi ne kan sa mu gane abun da wuri. Don saboda wannan wajen gwaji da aka kawo kusa da mu, yawan mutane da ake gwada su ta kawo a duka Najeriya ne. Plateau sai ita ce lambata hudu wa take yawan gwaji.
Farfesa Danladi Atu ya ce daga cikin samfuri 14,816 da aka gwada, mutane 982 na dauke da cutar, mutane 221 na kwance a asibiti ana musu jinya, yayin da mutane 19 suka mutu da cutar coronavirus a jihar. Farfesa Danladi Atu ya kuma yi bayani kan matakan da gwamnati ta dauka kan bukukuwan sallah.
Ita wannan COVID-19 din cutar ta zo ne da wasu canja halaye kuma hudar jama'a, shi yasa ka zo na da jami'an tsaro da ulama'u da Plateau State, kuma muka samu dokoki daga wajen task force na tarayya gaba daya cewa ba za a je masallacin Idi ba, ba za a hau Idi ba, illa za a yi masallaci na juma'a da tawa wanda sun kai kamar shekara 60 zuwa sama. In son samu da suna gida domin wannan cutar ya fi harbe su ne da yawa, domin a cikin mutane 19 suka rasu bisa ga wannan cutar kusan dukansu da tawa ne. Mutum sifiri a mutum kasuwa kenan, da kuma masu yake kena pep da masu na wuce wannan a wannan lokacin a daina yawon su ne mai kan kara wannan abu.
Kwamishinan lafiya a jihar Plateau Dr. Damlar ya ce ma'aikatan jinya 58 ne suka kamu da cutar corona a jihar, da suka hada da likitoci 10 da nurse 15 da wasu ƙwararru a fannin harhaɗa magunguna da masu gwaji da sauransu.
Waɗannan dai sun kamu da wannan ciwo lokacin da suna aikinsu a clinic. Wato wani ya zo da ciwo wanda ba ka zato ko ciwon COVID ba, ka je ka dube shi ko malaria ko ka ce pneumonia, ka je ka dube shi ba ka yi abin da ya kamata ka yi ba, suka gan sun kamu da shi.
To, yanzu waɗanne matakai kuka sa don ganin cewa ba a samu ƙaruwan kamuwa da wannan cuta musamman a cikin su ma'aikatan jinya ba?
Musu training akan duk inda suna ganin mara lafiya su sa cikin zuciyarsu cewa mutum ne yana da COVID-19. Na biyu, mu insha cewa a ba su kayan aiki.
Hukumomin gwamnatin dai sun buƙaci jama'ar jihar Plateau da su ci gaba da ɗaukan matakan kariya daga cutar ta corona. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To, a gaida Zainab. Daga harkokin kiwon lafiya a Najeriya kuma sai siyasa a ƙasar Ghana, inda ɗan takarar shugaban ƙasar ƙarƙashin tutar jam'iyyar NDC John Dramani Mahama ya zaɓi Farfesa Nana Jane Opotu Ageman ta zama abokiyar takararsa a zaben da za a gudanar bana. Ta kuma kasance mace ta farko da manyan jam'iyyun ƙasar suka tsaida a takara a wannan matsayi. Ga wakilin Ridwan Abbas da ci gaban rahoton.
A cikin jawabinta na karɓar matsayin na mataimakiyar ɗan takarar shugaban ƙasa na NDC, Professor Nana Opoku Ageman ta yi wa shugabanci da baki ɗayan jam'iyyar NDC alkawarin bayar da ta tagaddamawa da zai tabbatar jam'iyyar ta samu nasara a zaɓen shekara ta 2020.
To serve my country once again.
Na amsa ta yin zama mataimakiyar ne saboda wata dama ci gare ni in yi wa ƙasa ta aiki kuma ga Allah nake ci gaba da dogara kuma ba zan kauce da haka ba. Na ji wani irin ɗaukaka da wannan yadda da jami'iyyarmu da kuma ƙasar sun kai mini kuma na ji daɗi zan tabbatar wa mutanen kirki na Ghana abinda John da Jen za su iya yi don kawar da ƙalubalen da ake fuskanta zuwa wadata. Ta ƙara da cewar zai zama aikina tabbatar da cewar muryoyin yaranmu matasa da tsofaffinmu har na ƙasarsu sun shiga cikin muhimman shawarwari ba tare da bambanci ba. Don gini saboda kowa mun yi tsarin magance daɗaɗɗun matsaloli na nuna bambanci wadda ba shi da amfani. Koya kuma jama'a ke ganin wannan naɗi na John da Jane zai yi tasiri.
Ina ganin wannan zabi kuka naɗin zai tasiri sosai. Sabili da karon farko kenan a cikin tarihin wato siyasa na kasar Ghana wata babban jam'iyyar adawa ta zabi mace a matsayin yar takara na mukamin mataimakiyar shugaban kasa.
Tana da ababa da ta yi na abin a zo a gani. Bayan haka kuma ka san mata ana maganar mata duniya ana kokarin a taimaka musu a sasu cikin harkokin tafiyar da mulki da sauransu. Bisa ina ga wannan abin da ya ja hankalin mata da yawa kan jefa musu kuri'a.
Yanda take kaga mace ce ba mai rigima ba kuma alima ce kwarai tana magana a cikin nutsuwa. Wannan abin kuma kyakkyawan halayya ne da mutane za su gani su mata zaɓi.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To kada manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a shafin mu na internet voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS sun shata hanyar kai karshen rikicin siyasa a Mali. To amma manazarta na ganin hanyar ba mai bullewa bace. Karon farko a tarihin siyasar kasar Ghana. An sami mace a matsayin yar takarar mataimakin shugaban kasa. Jama'a assalamu alaikum. Rikicin siyasa na ci gaba da uzura a kasar Mali yayin da dubun-dubatar jama'a ke ci gaba da zanga-zanga a Bamako babban birnin kasar da wasu biranen kasar inda suke neman lalle sai shugaban kasar Ibrahim Bubakar Keita ya sauka daga mukaminsa. Duk da yake dai masu zanga-zanga a ƙarƙashin jagorancin shugabannin bangaren adawa suna kafa hujja ne da tabarbarewar tsaro da kuma cin hanci da rashawa da ke kokarin kasara tattalin arzikin kasar. To amma wutar rikicin ta ƙara ruruwa ne sa'ad da kotun tsarin mulkin kasar ta soki zaben yan majalisar dokoki 31 a watan Afrilun da ya gabata a wani yunkuri na sake zaben yan takarar jam'iyyar shugaba Keita domin su mamaye kujerun. Bayan rashin cimma daidaito a wani taron shugabannin kasashe biyar na Afrika da suka hada da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma shugabannin kasashen Ghana da Ivory Coast da Niger da Senegal a Bamako, a yanzu kuma kungiyar bunkasa tattalin arzikin kasashen Afrika ta yamma wato ECOWAS ta fito da wani tsari da take fatan zai kawo ƙarshen wannan rikicin siyasa na Mali a wani taro da suka gudanar a farkon makon nan ta hanyar sadarwar bidiyo. Kakakin fadar shugaban kasar Najeriya Garba Shehu ya yi bayanin matakan da aka dauka na dakile wannan rikicin siyasa da ke neman shige makadi da rawa a kasar ta Mali.
Cikin muhimman shawarwari da aka zartar shine kungiyar haɗin kan yammacin Afirka wato ECOWAS za ta ba da cikakken goyon baya ga zababban shugaba na Mali Ibrahim Bubakar Keita don ya kammala mulkinsa. Kungiyar ECOWAS ba ta yadda a kori shugaban kasa ta hanyar zanga-zanga ba, in dai zababbe ne shi ta demokradiyya sai dai amfani da demokradiya don a cire shi. Sannan shi kansa shugaba Kaita ya amince cewa in ya koma kasarsa zai duk wani mataki da za a dauka don yan majalisa guda 31 da ake jayayya da su waɗanda suka hada da kakakin majalisa cewa ake musu su sauka daga mukami domin wannan yana daga cikin abin da ya kawo fitina a sake shirin yin sabon zabe. Su kuma ragowar yan majalisa kamar 150 zuwa 60 da suka rage su ci gaba da gudanar da lamura na mulki a kasar kafin mai gurbin waɗannan da aka ce su sauka. Sannan gwamnatin Mali ta yi iya kokarinta shugaban yan hamayya da aka sace shi Ismaila Sise duk abin da za a yi don a karɓo shi daga hannun waɗanda suka sace shi gwamnati ta yi kokari ta dawo da shi. In banda haka an ce a kafa kwamitin bincike domin ya gano waye suka yi barna da kashe-kashen mutane a zanga-zanga da aka yi ran 10/11/12 na wannan wata da ake ciki. Jami'an tsaro idan sun wuce wuri a hukunta su. Su kansu masu zanga-zanga waɗanda suka yi kone-kone na ofisoshi na hukuma a san mataki da za a ɗauka daga cikinsu.
To game da haɗa gwamnatin haɗa kafa wadda za a kawo ƴan adawa a ciki wani matsayi ne wannan taron ya cimma?
Shi wannan taro ya amince da dukkan shawarwari da wakili na musamman da kungiyar ECOWAS da tura wato tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan. Shi ko Goodluck Jonathan irin shawarwari da ya bayar akwai wanda ta ce sai a kafa gwamnatin Gambiza wato gwamnatin haɗin kai wanda gwamnati ta kai ta mai ci yanzu ta rike mukamai kashi 50 rabi kenan. Su jam'iyyu na hamayya su ɗauki kashi 30 sannan kashi 20 a bawa ƙungiyoyi masu zaman kansu wato civil society.
To sai dai mai fashin baki akan lamuran siyasa kuma shehin malami a jami'ar Diop ta kasar Senegal Professor Bube na Maiwa. Duk da yake ya jinjina wa shugabannin kasashen na ECOWAS akan wannan yunkuri, to amma yana ganin ba wannan ne maganin matsalar ba.
To lalle shi makwabcinka idan ya shiga cikin halin kaka nake yi ka je ka kai mishi gudunmawa ka shi samu mahuta wannan ba laifi ba ne. Wato ina nufin cewa da kasashen ECOWAS tunda muna cikin kungiya guda kasashen ECOWAS idan kasa guda ta shiga cikin halin kaka nake yi wajibi ne kuma gaskiya ne sauran kasashen su je su gani su ga yadda kamar suke iya fito wannan kasar daga cikin halin kaka nake yi. To amma ga irin duka abin da muke gani dai shine cewa da ga wannan karon dai ECOWAS ba su taka rawa a zo a gani ba saboda kamar yadda Hausa yake faɗi shi mai ɗaki shi ya san inda ɗaki shi yake yoyo wato ma'ana mai kai shi ya san ma'azar tsoron shi.
Amma ba ka ganin wannan matakin da ita wannan kungiya ta ECOWAS ɗin ta ɗauka mataki ne da zai taimaka wajen shawo kan wata fitina ko kuma shiga wani rudanin da yafi haka a wannan kasa?
Gwamnati alheri Abdu yanzu ne ma in dai har aka aiki da irin wa'annan kudurorin da ita ECOWAS sun ta tsaida yanzu ne ma yan Mali za su sake tsayi duka bakansu saboda sun faɗi sun ce kasan Mali su ne a cikin kasan su suka san irin wuyar da suke sha su suka san irin iko na musguna da ake musu su suka san irin mugun hali wanda suke ciki karkashin wannan ikon su suka san da cewa da yau kashi 3/4 na kasarsu sun rasa shi ga arewacin kasar ga tsakiyar kasar su suka san yadda ƴan ta'adda suke za su ke ɗauka lauho a cikin kasar tasu su suka san yadda ƴan ta'adda ke kashin ƴan kasar Mali soja ne ko farar hula ne su suka sani tunda sun faɗi sun ka ce wani bai zuwa ya ce musu ga abin da suke ce alhali su kuma su ne suka san inda kansu yake.
A ganinka banda wannan mataki da aka ɗauka na kafa gwamnatin haɗin gwiwa wanda mataki ne kake gani da an ɗauka da zai shawo kan wannan matsala da ake ciki?
Na ɗaya dai Girti alheri duk inda aka ce nake an kafa wani gwamnati na haɗin gwiwa ko na haɗin ƙasa wannan kawai cuta ce na sha faɗi duk inda aka ce an yi irin wannan cuta ce wato shine cewa sai a ɗauko waɗansu wanda suke bori a zo a sa cikin gwamnati da a ci gaba da yin irin ta wadda an ka sani a can baya wato suna ganin cewa kamar a raba iko wannan shine daidai alhali kuma kowa ya san da cewa al'umma ƙasa ita take ba da iko lalle Allah yake ba da iko amma al'umma ƙasa ita take ba da iko yau al'umma ƙasa ta hoto ta ce ita ta gaji da wannan ikon shi Ibrahim Boubacar Keita in mutum ne mai kishin kasan Mali ba shi kadai bane namiji a cikin kasan Mali ya kamata ya bada waya shikenan kawai a ce an yanka. To amma cikin waɗannan kudurin ma akwai saɓanin ra'ayi da resolution ECOWAS. Tunda naji shugaban ECOWAS yana faɗin a shugaban ƙasa wanda aka zaɓa ta fannin demokratiya bai kamata ba a ce an tsige shi ba ta fannin demokratiya ba. To su waɗannan ƴan majalisar dokoki 31 da ake cewa a tsige ba ta fannin demokratiya an ce an zaɓe su ba, ba kotun koli ya ce an zaɓe su ba, kamar yadda shi kotun koli ya ce an zaɓe Ibrahim Boubacar Keta. To kenan suna magana da harshen damo kenan. Wani wuri inda ya zamanto suna kariyar abokinsu sai su kariyar abokinsu, amma sai suka manta da cewa cikin kariyar tasu idonsu ya rufe.
A yayin da ya rage 'yan watanni a gudanar da babban zaɓe a ƙasar Ghana, an sami mace da aka tsayar a matsayin 'yar takarar mataimakin shugaban ƙasa karon farko a tarihin siyasar ƙasar. Jam'iyyar NDC ce ta tabbatar da Farfesa Nana Jane Opoku a zaman wadda za ta mara wa ɗan takarar shugaban ƙasar ta John Dramani Mahama a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasa a zaben da za a gudanar a watan Disamba mai zuwa. Wasu 'yan ƙasar ta Ghana sun bayyana ra'ayinsu akan wannan al'amari da kuma tasirin da suke hasashen zai yi ga zaben ƙasar.
Ina ganin wannan zabi koko naɗin zai tasiri sosai, sabili da karon farko kenan a cikin tarihin watan siyasa na ƙasar Ghana wata babban jam'iyyar adawa ta zabi mace a matsayin 'yar takara na mukamin mataimakiyar shugaban ƙasa.
Tana da ababa da ta yi na abin zo a gani. Bayan haka kuma kasan mata, ana maganar mata duniya, ana kokarin a taimaka musu a sasu cikin harkokin tafiyar da mulki da sauransu. Yasa ina ga wannan abin zai ja hankalin mata da yawa kan jefa musu kuri'a.
Yanda take, kaga mace ce ba mai rigima ba, kuma alima ce ƙwarai, kuma tana magana a cikin natsuwa. Wannan abin kuma kyakkyawan halayya ne da mutane za su gani su mata zaɓi.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa, Redwan Abbas, Sani Sha'abu Malumfashi da kuma Grace Alheri Abdu. Cuba Hero da Donne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Tuwa gaida na Sanyinna, kafin mu karkare ga Baba Yakubu Makeri ya sake shigowa da takaitattun labarai.
Antony General Amurka William Barr ya kare matakin aikawa da ɗaruruwan ma'aikatan tarayya zuwa Portland na jihar Oregon da wasu wurare domin shawo kan zanga-zanga da tashin hankali, yayin da 'yan adawan Democrats suke zarginsa da cin zarafin bil'adama ga masu zanga-zangar lumana. Wannan ne karin farko da Barr ya bayyana gaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai da Democrats ke da rinjayi a matsayinsa na Antony General, inda 'yan Democrats ɗin suka zarge shi bisa wannan mataki da ya ɗauka a Portland domin taimakawa yunƙurin shugaba Donald Trump na sake zaɓensa a watan Nuwamba. Hukumar bada lamuni ta IMF ta amince da ba Afirka ta Kudu rancen dala biliyan 4 da miliyan 300 ta yaƙi annobar coronavirus. Ƙasar Afirka ta Kudu da tafi kowace ƙasa ci gaba a nahiyar Afirka tana fuskantar durƙushewar tattalin arziki, yayin da ƙasar ke fama da yawan masu ɗauke da cutar coronavirus da suka kai 452,500, lamarin da ya kai ta ga zama ƙasa ta biyar a faɗin duniya da tafi kowa yawan masu cutar. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanar da taimakon gaggawa na dala miliyan 100 ga kasashe 10 masu fama da matsaloli a Afirka da Gabas ta Tsakiya da kuma wasu kasashen kudancin Amurka. Majiyoyi a kasashen Libya da Somalia sun ce Turkiya ta tura sojojin haya zuwa Libya daga Somalia domin su fafata da sojojin gabashin Libya karkashin jagoranci Kwamanda Khalifa Haftar. Daraktan ayyukan jarida na sojojin Libya Kanal Khalid Majub ya faɗa wa talabijin Larabawa a makon da ya gabata cewa Turkiya ta aike da dubban sojojin haya su yi yaƙi tare da wata ƙungiyar 'yan bindiga da ke Libya domin su kwace ikon garin Sirte mai muhimmanci, sai dai ba iya gano ko an tura sojojin hayar Somaliyan ne su shiga sahun gaba ba. Gwamnatin yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a Libya karkashin jagorancin Prime Minister Fayez al-Sarraj ta lashi takobin sake kwato birnin mai tashar jirgin ruwa daga rundunar LNA ta Khalifa Haftar.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Aisha Ma'azo za ta shigo da shirin yanayi da muhalli, shirin da ke gayyatar ƙwararru domin neman bayanai kan abin da ke tsonewa masu sauraron ido a wannan fanni. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Chibahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku, fata alheri.